أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته القر المامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, wanda muka saba gabatar da darasinmu na littafin Rijalun wa Nisa'un Qawlar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin shi muke jin tarihohi na mazaje da mataye waɗanda ke kewaye na mahaifi alaihi salatu wassalam. Kuma wannan shi ne darasinmu na 69. Yau muna ranar 9 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam, wato daidai da 31 ga watan Janairu na shekara ta 2023 miladiya. Kuma a darasin wanda ya gabata mun ji tarihin wasu daga cikin gwaggwanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman ma gwaggwan shi Safiyatu bintu Abdul Muttalib. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga tarihin ƴar uwarta mai suna Arwa bintu Abdul Muttalib. Ita dai Arwa radiyallahu anha, sunanta Arwa, Allah ya ji da ita, mahaifinta shi ne Abdul Muttalib, kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mijinta kuma shi ne Umayr bin Dulayl. Sannan an haife ta ne a garin Makkatul Mukarrama, wato birnin Makka. Ta rasu ne a shekara ta 15 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zamanin haribancin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Kuma an binne ta a nan a birnin Madina. Sayyida Arwa bintu Abdul Muttalib radiyallahu anha ta kasance tana daga cikin ‘ya’yan kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata. Kuma ta kasance tun kafin shigarta addinin Musulunci da bayan shigarta addinin Musulunci, mai matuƙar ba da kariya ce ita ga ma’aiki alaihi salatu wassalam. Kuma tana daga cikin mataye masu hankali, wanda aka musu shaidar zurfin hankali da kuma kyakkyawan ra’ayi a cikin addinin Musulunci. Kuma ta yi hijira ne zuwa birnin Madina tare da ‘yar uwarta Safiya bintu Abdul Muttalib. Arwa bintu Abdul Muttalib gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mijinta shi ne Kildatu ɗan Abdulmanafi ɗan Abdulldari ɗan Ƙusayyu ɗan Kilabu. To bayan sun rabu ko kuma ya mutu, sai mijinta na biyu ya aure ta shi ne Umayru ɗan Dulayl, wanda ta haifa mishi Dulayl, wato ya sanya sunan mahaifinshi kenan. Arwa radiyallahu anha ta musulunta tare da ‘yar uwarta Safiya, gaba ɗaya sun musulunta, kuma sun hijira zuwa birnin Madina kamar yadda muka ji a farko. Sannan ɗanta mai suna Dulayl shi ya riga ta ma musulunta tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Darul Arqam. Yayin da ɗanta ya musulunta, wato Dulayl ɗan Umayru a Darul Arqam, sai ya zo gare ta yana mai kiranta zuwa ga addinin Musulunci, kuma yana mata bishara da cewa lalle Allah ya mishi baiwa, ya datar da shi zuwa ga addinin Musulunci, addinin gaskiya. Dulayl yana faɗa ya ce, na bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma na miƙa wuyana ga Allah Ubangijin talikai. Sai mahaifiyar shi Arwa ta ce mishi, inna haqqa man wazalta wa adutta ibna khalika. Ya mishi, ai mafi cancantan wanda za ka goyi bayan shi, ka goce shi, kuma ka ƙarfafe shi a rayuwarka, shi ne ɗan gidan kawunka. Wallahi laukuna nuqaddiru ala ma yuqaddiru alayhi ar-rijal lattaba'nahu wa dhababna anhu. Yace wallahi da a ce za mu iya yin abin da mazaje ke yi, lalle mu ma da mun bi shi kuma da mun bashi kariya. Sai Ulaibu ya ce mata, me yaje hana ki ya ke mahaifiyata da kimi kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ki biyayya ga manzon shi? Ai dan uwan ki ma Hamza ya musulunta. Sai ta ce mishi, ka tsaya ka zuba ido ka gani yaya ƴan uwana mata za su musulunta? Idan har za su musulunta, to ni ma zan zama ɗaya daga cikinsu. Sai shi ɗan nata Ulaibu ya ce mata, ai ina roƙon ki kuma ina faɗa ki da girman Allah, ki tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki je ki musulunta, ki je ki gaskata shi kuma ki shaida cewa babu abota da gaskiya sai Allah, kuma lallai wannan ɗan ɗan uwan naki Annabi Muhammadu manzon Allah. Tun a ranar ta je ta musulunta, tun daga nan kuwa sai ta kasance daga cikin matayen da ke ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta je ta shaida addinin musulunci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma tana ba da kariya gare shi da harshenta da yake tana daga cikin mataye masu fasaha. Mata kasance tana ɗaiɗaita addinin musulunci, ma'ana tana yaɗa da'awa ta addinin musulunci a tsakanin matayen Qurayshawa, tana kuma ba su labarin gaskiyar Annabi alaihi salatu wassalam da halayen shi na riƙon amana da haƙuri da sauransu. Kaɗan daga cikin dalilan da ke nuna cewa lallai Arwa bintu Abdul Muttalib ta kasance tana ba da kariya ga Annabi alaihi salatu wassalam, cewa ta gaya wa ɗanta Ulaibu bayan ya shiga addinin musulunci cewa mafi cancantar wallahi goyi bayan shi ko ka ƙarfafe shi shine ɗan gidan kawunka, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanta ne. To kaga ɗanta zai kasance kenan a tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ganin shi a matsayin ɗan kawunsa. Wata rana Abu Jahalin la'anatullahi alaihi da shi da wasu adadi daga cikin jama'ar kafiran Qurayshawa sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cutar da shi. To Ulaibu ɗan Umairu sai ya tafi zuwa wajen Abu Jahalin ɗin, ya je yadda ke Abu Jahal har sai da ya mishi rauni a kansa, ya fasa mishi kai. To nan take sai sauran Qurayshawa sun kama shi suka ɗaure shi da igiya. A wajen a cikinsu akwai kawun shi Abu Lahab, sai ya tashi ya ba shi kariya har suka kyale shi shi Ulaibu ɗin. Sai aka je aka gaya wa Arwa cewa, baki ga abin da ɗanki Ulaibu ya yi ba ne, ya je ya sanya kanshi abin kai wa hari maimakon ɗan kawun shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, ai khairu ayyamihi yawma yadhubu an ibn Khalid wa ja'a bil haqqi min indillahi ta'ala. Yadda ce, ai babu komai, ai mafi alkhairin kwanakinsa ko mafi alkhairin lokutan rayuwarsa su ne lokacin da ya je yake ba da kariya ga ɗan kawun shi. Ba komai ku kyale shi, ai ɗan kawun nashi ya zo da addinin gaskiya kuma daga Allah subhanahu wataala. Yadda suke tambaye ta, ke ma ɗin kin bi Annabi Muhammadin ne? Yadda ce musu, ƙwarai kuwa na bi shi. A lokacin sai ta fita tare, sai ta fita tare da su, tare da wanda ya zai mata wannan zancen. Suka tafi wajen Abu Lahab, da yake Abu Lahab shi ma ɗan uwanta ne. Abu Lahab sai ya jiyo gare ta bayan an ba shi labarin cewa ai ta musulunta, sai ya ce mata, abin mamaki gare ki da kuma biyayyar da kike wa Annabi Muhammadu, ta yaya za ki bi shi ki kyale addinin babanki Abu Muttalib? Sai ta ce mishi, abin da suka gaya maka eh haka ne, lallai ni na bi addinin Annabi Muhammadu, kai ma ina kiranka ka tashi ka ba da kariya ga ɗan uwanka. Idan al'amarin shi ya bayyana ya ɗaukaka a kan na mutanen garin nan, kana da zaɓi ka shiga tare da shi, ma'ana ka shiga cikin addininsa. Idan ma dai ba za ka shiga addinin shi ba, to dai haƙiƙa ka samu uzuri cewa ai ka taimake shi a baya, ka taimake ɗan uwanka. Abu Lahab sai ya ce mata, idan mun taimake shi yanzu muna da damar da za mu samu nasara ne akan dukkan Larabawa baki ɗaya, ya zo da wani addini ne fa, baƙon addini. Daga nan sai ya juya gare ta kai da kai, sai yake ce mishi, ta ce, ai ɗana Ulaibu yana taimakon ɗan kawun shi ne, ta ce ya taimake shi da jininsa da dukiyarsa. To wannan baiwar Allah, Arwa bintu Abdul Muttalib ta yi hijira zuwa Madina, kuma ta yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam. bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijin shi, to Arwa ta yi mishi marsiya, wato waka da sukan yi bayan mutun ya rasu, sukan yi waka don nuna bakin cikin su da rabuwa da shi. Dama ita sha'ira ce, wato ta iya waka sosai irin nasu na Larabawa. Daga cikin irin waƙoƙinta ma akwai irin waƙa da cewa kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato mahaifinta kenan, Abdulmuttalib ɗan Hashim, a ciki take cewa baqad aini wa haqala al-bukaa ala samihin sajiyatuhu hayawi ala sahal al-khaliqati abdahi kareem al-khiyam niyyatuhu al-ala'u ala al-fayyabi شبيه زلملا طويل الباء أمس شيء زمي أقر كان قرته ضياء أقب الكشف أروه ذي فضوري لو لم يجد الدم والسناء لم الدم أبلج حبرزي قديم المجد ليس له خفاء وما إلى مالك وربيع فهر وفاصلها إذلت مثل القباء وكان هو الفتاة كرما وجودا وبعثنا فينا تنسى كبر الدماء أروى بنت عبد المطلب تار سنة شكرا تقوم شابير أزامنا هالي بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يدى بيان يقبات ودقى إتا مكزو قرشان ما تايو عند السكي إياييني كما زال الله صلى الله عليه وسلم da ga sai kuma kadan daga cikin ƴan uwan shi mata wanda suke dangi ne, wacce zan fara da ita tace Sayyida Ummu Hani radiyallahu anha, wacce ita kuma ƴar Abu Dalib ne baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma da aka ji ainihin sunanta Fatimatu, ana mata alkunya ne da Ummu Hani idan saboda danta mai suna Hani'u, mahaifin shine Abu Dalib baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifinta kuma ita ce Fatimatu bintu Asad al-Hashimiyya radiyallahu anha, mahaifiyarsu da mahaifinsu duka ɗaya ne da Sayyidina Ali da Sayyidina Ja'far da kuma Sayyidina Aqilu. Ita shugaba ce daga cikin matayen Banu Hashim, Bukurayshiya kuma maɗaukakiya, ƴar baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mahaifinta ya kasance shi ne babban bango wajen ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da kafiran Makka suka zo mishi suna cewa ya kai Abu Dalib, hakika wannan ɗan uwan naka yana zagin gumakan mu, ka tambaye shi idan ya kasance mulki yake nema sai mu sanya shi zama mai mulki a kanmu, idan ya kasance kuma dukiya yake so sai mu tara mishi dukiyar har sai aka kowa dukiya daga cikin mu, idan kuma ya kasance wani ciwo ne gare shi to za mu tattara dukiyoyinmu mu ce mishi magani har sai ya warke. Yayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo aka ga mishi wannan, bakwai shi ya ga mishi wannan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi zancen nan nashi mashhuri, sai shi ce ina rantsuwa da Allah ya baffa, wallahi da za su dauki rana su dora ta akan hannuna na dama, sannan su dora farin wata a hannuna na hagu, wallahi ba zan bar wannan al'amarin domin Allah ne ya umarce ni da shi, ba zan bar kira zuwa ga Allah ba har sai Allah ya bayyana da al'amarinsa, ko kuma in zai zama dalilin tafiyar da rayuwata to shikenan babu komai. Wannan shugaba Ummu Hani'in, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ambu cewa mahaifinta yana daga cikin mafiya ƙarancin shan azaba a cikin ɗan wuta, bai da cikin wani hadisi saboda tsananin ikhlasin shi wajen so ga Annabi alaihi salatu wassalam kuma ba da kariya gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ahwana an-nasi azaban, yace mafi karancin shan azaba a cikin ɗan wuta yace Abu Dalib ne, an sanya mishi wani takalmi ne irin na wuta wanda su dalilin wannan takalmin gaba ɗaya jikin shi ta farfasa yake har kwakwalwar shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai cetona zai amfani shi a ran alkiyama. Ya zuwa cikin hadisi ingantacce wanda Imamul Bukhari da Muslim da wasansu duka sun rawaito shi. Ummu Hani'in bintu Abi Talib radiyallahu anha ta kasance tana tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so mai yawa kwarai da gaske, so mai zurfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba neman aurenta tun kafin zuwan addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so zai aure ta, kuma sai wani mai suna Ubaira dan Abu Wahab dan Amr al-Makhzumi shi kuma ya fito, shi ma yana son ta. To babban Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifinta sai ya aure da ta gare shi. Manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi ya ce mishi, ya babba, yanzu ka aure da ta ga Ubaira, ka kyale ni alhali, ba shi ne ina son ta. Sai ya ce mishi, ya kai dan uwana, kiga mun kasance muna da surkunta tsakanin mu da su, sun ba mu aure, kaga ya kamata mu ma mu rama musu. Wal karimu yukabilu karima, ji ayu mutum mai karamci, idan aka yi karamci aka ba shi abu, to yakan yi kokari shi ma ya ga ya saka da wani abu. To bayan zuwan addinin musulunci, Ummu Hani'in sai ta musulunta, shi kuma mijinta bai musulunta ba, don haka sai addinin musulunci ya raba tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake neman aurenta bayan nan. Dace a zamanin jahiliya ma ina son kafaranta na, kuma yanzu a cikin addinin musulunci sai dai ka sani ni mace ce mai yawan yara, ina da ƙananan yara da yawa, kuma ina tsoron kada su cutar da kai, ma'ana kada kasancewa ta tare da ƙananan yara wani ya zama ya cutar gare ka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairu nisa'in rakibnal maqaya nisa'u quraish ahnahu ala waladin fi sidri wa ra'ahu ala zawjin fi dhati yadi. Yace mata, ayi mafi fitan mataye waɗanda suka hau abun hawa, to su ne matayen Qurayshawa, mataye ne waɗanda sun fi kowace irin mace tausayi da kuma nuna ƙauna ga ɗansu yayin da yake ƙarami, sannan kuma mafiya kula ne da kuma bada haƙƙi ga mazajensu da kuma kiyayewa amana bisa abin da ke hannun mazajensu. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa. A wata riwayar kuma an ce ta yi mishi guzuri cewa ita haƙiƙa ta riga ta tsufa, shekarunta sun yi yawa. A riwayar Sha'abi kuma cewa yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ƴar uwar shi Ummu Hani'in yar Sayyidina Ali, ya ce mishi, ya Rasulullahi, wallahi kai ne mafi soyuwan mutane zuwa gare ni, ka fi soyuwa gare ni fiye da ji na da gani na, kuma haƙƙin miji abu ne mai girma tun a zamanin jahiliya, ban tuna kuma a cikin musulunci. Ina tsoron idan na fuskanci mijina, tana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya sanya ni ya zama na tauye wani abu daga haƙƙin kula da ƴaƴana. Ina tsoron kuma idan na fuskanci ƴaƴana wajen kula da haƙƙinsu, wannan kuma ya zama ya kai ni ga tuzurtar da haƙƙin miji. Shikenan sai ta yi wannan uzurin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga nan ba ta sake aure ba har ta bar duniya. Imamun Nawawi da ya zo kan wannan hadisin da ya gabata, da yake hadisi ne wanda ya zo a cikin Al-Jami' Sughir na Imam Suyuti. Imamun Nawawi da ya zo yin sharhi a kan wannan hadisin, sai yake cewa a cikin wannan hadisin akwai faɗar falalar matayen Qurayshawa da kuma falalar waɗannan halayen da bin wata da ta riƙe su, shi ne wato nuna ƙauna ga ‘ya’ya da kuma ta hanyar tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau, ba irin ƙaunar na wacce za a bar yaro kuma ya lalace ba, da kuma tausayawa yaro da kyautata tarbiyyarsu da kuma tsayawa a kan haƙoƙinsu, musamman ma idan zai kasance marayu ne kuma makamancin wannan. Da fifikon kulawa da haƙƙin miji da kiyayewa bisa dukiyar miji da sauran abubuwan shi na amana, sannan kuma da yin tattali wajen abin da ya shafi abinci da sauransu. Imam An-Nawawi ya faɗi wannan ne a cikin sharhin shi na Sahihu Muslim. Littafan tarihi sun nuna cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai auri Sayyidatu Ummu Hani'a, amma dai an rawaito daga gareta na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi aure na, to yayin da nemi shi uzuri na bada uzuri gare shi, sai Allah ya saukar da wata aya. Allah yake cewa, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, inna ahalalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka, ya kai wannan annabi mai girma, kila mu mun halasta maka mata yukunka wanda ka bada sadakin su da kuma abin da damshinka ya mallaka daga abin da Allah ya baka na ganima wa banati amrika wa banati ammatika da ƴaƴan babbanninka da kuma ƴaƴan gugunninka wa banati khalika wa banati khalatika da ƴaƴan kawunninka da ƴaƴan ummominka Allah ya hadarna ma'aka wanda suke hijira tare da kai umratan mu'mina da kuma duk wata mace mu'mina in wahabar nafsa lin nabi idan ta bada kanta kyauta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina arada nabiyyu an yasinkiya idan shi annabi yayin nufin ya aure ta kharisa talaka min dunul mu'mini to wannan wata falala ce ke bacciya gare ka kuma bayan mu'mini wato annabi sallallahu alaihi wasallam kadai aka yaddarwa wannan cewa duma tadda tace na baka kaina to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana damar ya aure ta ko babu sadaki tace ta bashi kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana damar ya aure ta saboda shine waliyin kowanne mu'mini aya ce cikin alquran tace aya ta 50 a cikin suratul ahzab to da ummu hani in ta ji wannan aya sai tace ai walam akun muhillu laka to indai haka ne to ai ni ashe ni ban halasta gare ka ba domin di anni lam uhajir tunda ni ban yi hijira ba cikin ayar kuma Allah ya ce allati hajara ma aka wanda suke hijira tare da kai to ai ni ban halasta ba gare ka ya rasulullahi tunda ni ban yi hijira ba wannan shi ma ya zo a cikin sunan Tirmidhi na Tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce kuma mai kyakkyawan isnadi shine hadisi na 3314 a cikin sunan Tirmidhi haka ne Imam al-Hakim ya fitar da hadisin kuma ya inganta shi a cikin Musnad Daraku juz'i na 420 Ibn Sa'd na cikin Tabaqatul Kubra juz'i na 8 shafi na 164 Imam al-Baihaqi ma ya kawo shi a cikin sunan jira sai da ummu hani ta musulunta kuma musuluncin ta yayi kyawu ta musulunta ne a ranar budin garin Makka ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka bayan lokaci mai yawa da aka dauka bai samu ya shigo garin ba ya shigo ya yaki garin tare da taimakon Allah da kuma babbar runduna da ya shigo da ita sabai 10,000 waɗanda imani ya riga cika zukatansu suna jira kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu umarni shikenan su aiwatar da duk abin da yake so kaga wannan kai ta ne sanan sura ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fidda shi daga garin ana neman ina yake a kashe shi aka yi fiye da sati ana neman shi dan a kashe shi ya kuma gashi ya shigo da mutum sama da 10,000 wanda wannan duk sun shiryu sun bi addinin shi wayannan kuma dan ƴan uwa ne fa da dangi duk waɗanda ke neman shi za su kashe shi kowannen su ba wanda za a je kan kakan shi da shida mai hadda annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya yawan su da an ci shi ne wani dan wani dan wani sai da sun haɗu in ba su haɗa a kaka ba za su haɗa a kakan kaka amma su suke neman shi za su kashe shi sai ga shi kuma Allah ya kashe garin da ba su da kusancin nasaba ta ƙuddaƙud kamar waɗannan da su dangin kakan shi ne Hashim kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim to mahaifin shi yar Madina shi ba ku Hashim ba haka ne shi ma Hashim din haka yana da wannan din amma shi ma Abdul Muttalib ma shi ma mahaifin shi yar garin Madina shi domin shi Hashim din ya je zai wuce ne zuwa kasar Sham sai ya tsaya anan a Madina din gurin yan uwan shi to anan sai ya ga wannan matar mahaifiyar Abdul Muttalib anan ya yi aure da ita kuma ya tafi ya wuce zuwa ƙasar Sham ya mata da ciki bai samu dawa ba a can yaris a inda yanzu ake cewa zirin Gaza anan kabarin shi yake dan Abdul Muttalib sai da ya girmama sai da ya girma ya zama saurayi sosai nan dangin shi na Makka labarin shi kawai suke ji idan akwai dan uwan Hashim suna Muttalib shi ya je taho da shi da ya shigo da shi gari mutane suka gani shi daga ga kyau ga kwarjini ga kuma kyakkyawar kira a ce Muttalib ya samu ba saboda ba san shi ba ya ce kai tanku dan uwana ne Hashim jigin sai sunan ya bi shi Abdul Muttalib to wannan shigowar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi garin Makka tare da sojoji mutum 10,000 da kadai ta isa babbar nasara gare shi. To kamar yadda na fara da farko, Ummu Hani'in ta musulunta, amma mijinta shi yana nan akan kafirin shi da addinin shi na bata, don haka sai ya kyale ta da ita da ‘ya’yanta masu suna Amru da Hani'u da Yaufu da Ja’adatu, kakar yara guda hudu kenan. Shi kuma ya gudu zuwa yankin Najran ya je zauna a can. A wannan ranar na budin Makka Yawmul Futuh, Ummu Hani'in ta ba da ijara, wato ta ba da aminci ga wasu mazaje guda biyu daga Banu Makhzum daga kabilar mijinta. Ta shigar da su wani daki ta kulle su. Yana Ali ɗan Abu Talib shi kuma ya zo, wato ɗan uwanta kenan, ya zo yana so ya buɗe ƙofar ya shiga ya kashe su. Ummu Hani'in ta ce, sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ban same shi ba. Sai na tarar da Fadima radiyallahu anha ne mata magana, to sai na ga ta fi mijin nata ma tsanani a kaina, ta fi mijin nata ma matsantawa a kan in bari a kashe wannan mutane. Sai da na ga haka, sai na ci gaba da bincike har na samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da na ganshi sai na ga alamar, sai na ga alamar kura tare da shi, sai na ba shi labari. Sai ya ce min, ya Ummu Hani'in, duk wanda yake ba shi aminci to mu ma mun ba shi aminci, ba kuma ki kyale su. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin rukun zumunta da kuma hakuri irin nashi sallallahu alaihi wasallam. Saboda su wayannan mutanen sun kasance akwai abin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya hijira. Sai na Ali wannan abin yake tuna shi sa yake so zai kashe shi. Hadisin yana nan Imam Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud duka sun rawaito shi. Ummu Hani'in radiyallahu anha duk da cewa ta musulunta ne daga baya-baya a ranar fito Makka, amma sai dai saboda kaifin basira irin na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman ma su Banu Hashim suna da wani haske na musamman da Allah subhanahu ta'ala ya azurta su da shi wajen fahimtar addini, ta nakaltar abubuwa da yawa daga Annabi alaihi salatu wassalam. Daga cikin irin darussan da na kalso daga Annabi alaihi salatu wassalam akwai sallan nan ta walaha. Ummu Hani'in radiyallahu anha ta nakaltar mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar fito Makka ya shiga gidanta ya ji yayi wanka a nan, sannan sai sallah raka'a 8 ayi ta ce sallar walaha. Ta ce fa ma ra'aytu salla salatan akhfa minha, ce ban taba ganin shi yayi sallah wanda a ciki ya sauƙaƙa fiye da wannan sallar, wato bai tsawaita ba a tsayuwarta da ruku'unta da sujudarta bai tsawaita sosai ba. Ta ce amma sai dai duk da haka yana mai tsananin cikawa ga ruku'unta da sujudarta a tsayuwar da bai tsawaita sosai ba. Hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi. Ta ga sallar walaha mafi ƙarancin raka'o'inta shi ne raka'a 2, mafi cikar raka'o'inta kuma shi ne mutum ya raka'a 8, kamar yadda ita Ummu Hani'in radiyallahu anha ta nakalto ga Umar. Sannan abu na biyu da ta rawaito mana shi ma dai duka a ɓangaren fiqhu ne, halascin mutum ya yi wanka alhali akwai wata daga cikin muharramansa mata tana kusa da shi, sharaɗin ya zamto akwai wata sutura ko wani bango ko wani ƙyauri da ya tare tsakanin shi da ita, a kura tana kusa da ƙofa babu komai. A rahoton daga gare suna cewa na daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar buɗi wato Ummul Futuh, sai ya tarar da shi wanka yake yi, Nana Fadima ‘yar shi ta kasance tana suturce shi, ma'ana irin banɗaki ne kamar irin nasu na wannan lokacin, kamar babu ƙyauri haka banɗaki. Nana Fadima radiyallahu anha ita tsaya a ƙofar banɗakin haka, amma an sanya sutura kamar labule an rufe ƙofar banɗakin, sun tsaya a kusa da gundan kar wani ya ce zai leƙo kuma zai shigo. Ta ce sai na yi sallama gare shi, sai ya tambaya wace ce wannan, ya ce ni ne Ummu Hani'in ‘yar Abu Talib. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da ke marhaban da ke ya ke Ummu Hani'in. Shi ma wannan hadisin Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da Imam Nasa'i sun rawaito shi sun inganta shi. sannan daga cikin darasin da ya tarwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai halaccin wato mutum ya karya azumi na nafila. Tace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ta, sai ya ce a kawo mishi abin sha. Aka kawo mishi sai ya sha, sannan sai ya miko mata dawa sai ta sha. Sai ta ce ya rasulullahi, ni fa da na kasance ina azumi ne. Sai ya ce mata ai as-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi, ai mai azumin nafila shine amintaccen kansa. In sha asama wa in sha aqdara, in ya so ya ci gaba da azumi, in ya so kuma ya ci abinci. A cikin ruwayar Abu Dawud kuma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbita, a kunti taqdina shay'an, cin kin kasance kina yin ramukan wani azumi ne? Sai ta ce a ya rasulullahi. Sai ta ce ayin ba ran ramuko bane dan kin karya babu komai, wala ya dubuki ai babu komai. Wannan yana nuni da cewa yin ramukan azumin tadawi wannan ba wajibi bane. Dan mutum ya karya azumi na tadawi to ba sai ya rama ba, in ya ga dama dai ya rama da shi ne. Inna bi rama batu babu lifi a kanshi. To bayan wannan akwai kuma wasu ayyuka masu sauki, wato ayyuka masu sauki kuma masu yawan lada, wanda shi ma ya ta karɓo mana daga annabi alaihi salatu wassalam. Ce wata rana abin ƙauna sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ta kusa da ita, sai ta ce mishi ya rasulullahi, haƙiƙa ni na tsufa kuma na yi rauni, ma'ana jikina babu ƙarfi, ina so ka umarce ni da wani aiki wanda zan aikata shi alhali ina zaune kuma in samu lada na mai yawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata, subbihillaha min aka tasbihati, ki wa Allah tasbihi sau ɗari, rubuce subhanallahi 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 har sau ɗari. Inna ta'dilu laki min ata raqabatin ta'tiqinaha min walidi isma'il, ji domin wannan ladan da zaki samu daidai yake da ladan wanda ya yantar da bayi guda ɗari daga ƴaƴan Annabi Isma'il, wato daga Larabawa Qurayshawa mutum ɗari ki yantar da su lada mai yawa. Wahamidillaha mi'ata tahmidati, sannan ki wa Allah godiya har sau ɗari, ki ce alhamdulillah alhamdulillah sau ɗari. Ta'dilu laki mi'ata farasin musarrajatin muljimatin tahmiluna alaiha fi sabilillah, idan kika yi wannan tahmidin sau ɗari Allah zai baki lada gwargwadon kamar kin sai dawakai guda ɗari, dawakan nan masu sirdi masu linzani ki bayar a tafi yaƙi da ɗauka dinin Allah. Wallahu akbar mi'ata takbirati, wannan ki faɗi Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau ɗari. To innahu ya'dilu laki mi'ata badanatin wa tatqabbalatin, shi kuma idan kika ce Allahu akbar Allahu akbar sai ɗari, Allah zai baki lada kamar kin sayi raƙuma guda ɗari, kin yanka su, kin soke su, kin ba da naman domin Allah, kin sadaƙar da shi domin Allah. Wa halilillahi ma'a tahlilatin, ki halala kuma la ilaha illallah la ilaha illallah sau ɗari. Tamanna'u ma baina as-sama'i wal ardi, shi kuma in kika faɗi wannan Allah zai baki ladan da ya kai cikin tsakanin sama da ƙasa. Wa la yurfu yawma idhin li ahadin amalun illa an ya'ti bi mithli ma ataiti, a wannan ranar kuma da kika yi wannan to babu wani wanda za a ɗaga wa wani aiki, ma'ana babu wani wanda zai samu ladan da ya kai naki, sai wanda ya yi irin abin da kika yi. In kuma kun ji ga wata gara ba mai sauki, subhanallahi subhanallahi ɗari, walhamdulillahi walhamdulillahi ɗari, wallahu akbar wallahu akbar ɗari, la ilaha illallah ɗari. Kuma hadisin ingantacce ne, Imam Ahmad da Ibn Majah da Imam al-Hakim da Tabarani duka sun rawaito shi, Imam an-Nisa'i ma ya kawo shi a cikin Amrul Yawmi wal Layla. Zikiri yana daga cikin ayyukan lada mafiya sauki ko mafiya lada. Duk dai wannan subhanallahi 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 cikin annabi za ka yi ɗari, wa'innan gaba ɗaya ayyukan nan duka a cikin ƙasa da minti 20 za ka haɗa su annabi, kuma Allah ya baka wannan lada. Ga ɗauke iya rayuwarka kullum sai ka yi ya kake gani, wannan mutum zai tara lada ko? Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya cikin tafiya da sahabban shi ridwanullahi alaihim, sai ke gaya masa cewa sabaqal mufarridu, zai ce ayi al-mufarriduna sun rigayi kowa, zai ce su ayi al-mufarridun, sai ce az-zakirina Allah kasiran wa zakirat, mazaje masu yawan ambaton Allah da kuma mata da masu yawan ambaton Allah. Wadaka zikiri babbar ibada ce wacce nan da nan take riskar da mutum lada mai yawa. Ummu Hanifa radiyallahu anha ta kasance tana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kiyayewa da haƙƙin zumunci. Domin ka san ita mahaifinta da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam uwa ɗaya uba ɗaya. Mahaifiyarta kuma dama duka ƴar dangi ce. Mahaifiyarta kai ƴar gidan ɗan uwan Abdul Muttalib ce. Fatima bintu Asad ita ce mahaifiyarta. Da shi Asad ɗin ɗan uwan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shi ya haifi Abu Talib, ya haifi kuma mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ‘ya’yansu su sai na Hamza da sauransu. Sai kuma mahaifinta Asadu shi ma dai duka su dai Hashimawa ne. Da aka gaba da baya ta ko’ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanta ne. Ta kasance tana kiyaye haƙƙin zumunci. Da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai mata ziyara a gidanta. Takan ba shi abinci da abin sha. Duk wannan tana yi ne bayan rasuwar bakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin Abu Talib da kuma matar shi Nana Khadija. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta bakunta. Wanda lokacin nan Quraisha sun matsa mishi duk inda yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokarin shahadantar da shi. A wannan daren Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi waje haka yana kwanci a wani ɗaki. Shine daren da aka yi Isra'i da Mi'raj da shi. A wannan daren Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama annabin shi, girmamawa mai girma. Wato Allah ya turo mishi mala'ika Jibril alayhi salam tare da umarnin gayyata shi zuwa ziyara da alam ɗin sama da kuma baitul maqdis. Shine abin da ake kira Isra'i da Mi'raj. Ummu Hanifa tana ba da labari game da wannan dare mai albarka, tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai Isra'i da shi mafaci a cikin ɗaki na, wato yana cikin ɗaki na a lokacin. Ya yi bacci a gidana a wannan daren, ya yi sallar isha'i, ya yi bacci mu ma mun yi bacci da ni da yarana. Can waje jan alfijir sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi mu. Ya ce, ya ke Ummu Hanifa, haƙiƙa na yi sallar isha'i tare da ku a nan, kamar yadda kika sani. Amma a wannan daren na je Baitul Maqdis na yi sallah a cikinsa. Sannan kun gashi na dawo na yi sallar asubahi tare da ku a nan, kamar yadda kika gani. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan, ya juya zai fita daga gidan. Ita take gefen mayafin shi, tace mishi, ya kai ɗan baffa na, kada ka ba wa kowa labari game da wannan, kada ka ba mutane labari. Sai su sani fantar da kai, sai su ƙi karɓar zancenka kuma su cutar da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, wallahi yana gaya musu labarin nan. Ummu Hanifa ta ce, sai na kira wata baiwa tawa Bahabashiya, wato baƙar fata. Sai na ce mata, kai tanki ki bibi wannan ɗan uwan nawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki ji me zai gaya wa mutane kuma me za su ce mishi. To yayin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga mutane, sai ya ba su labari, suka riƙa mamaki. Yanzu ya ce mishi, mece ce alamar haka, wato wace hujja ce za ka nuna mana a matsayin hujja cewa lallai an yi wannan tafiyar da kai? Ce, ai, ba mu taɓa jin irin wannan labarin ba tun da muke. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya daga alamomin wannan cewa na wuce ta kusa da wasu ayari na Qurayshawa, banu wane ya faɗi sunan ƙabilar, na wuce su a wani kwari mai suna kaza. Wani suna Rabawa, duk wani kwari da tudu da dutse da gangare da duk wani abu suna da wani suna da suka sanya mata. Yace, sai na ga wani raƙuminsu ya tsere musu, don haka sai na gaya musu, na ce musu yana waje ka za su duba. A lokacin nan ina mai tafiya zuwa ƙasar Sham. Yace, yayin da na jiyo na zo wani waje da ake nashi Bajnan, sai na wuce kusa da ayarin Banu Wani, ya faɗi suna wata ƙabila daban. Yace, su ma sai na same su gaba ɗaya suna bacci, suna da wata ƙwarya haka ta ruwa da suka rufe ta. Yace, sai na buɗe, sai na ɗauki ruwan na shanye, sannan na mayar na rufe, na mayar da shi kamar yadda yake. Kaga ga musu alamomi biyu kenan. Yace, sannan yana daga alamomin wannan, akwai ayari
kaza da za su fara shigowa garin nan. Dabba mai kala kaza ne za ta fara shigowa ita ce a gaba a cikin ayar. Lawajinsu suna suniyatul tan'im. Annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta dabbar da za ta zama ita ce a gaba. Ummu Hanin ta ce, sai mutanen gaba ɗaya suka tafi daidai wannan wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace ta nan ayar za su kullu. Suna ɗaya a gun, can kuwa wani yana cewa rana ta faɗi, wani kuma yana cewa ai ga raƙumin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Izra tambayi wa yannan mutanen game da wannan ƙaryar tasu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sha ruwa a ciki. Izra ba su labari, lallai kuwa yayin da za su kwanta bacci sun ajiye wata ƙarya cike da ruwa, amma yayin da suka tashi daga bacci Izra tarar da ƙaryar a rufe amma kuma ruwan babu. A lokacin ne wasu daga cikin mutanen Makka ya ce lallai haƙiƙa abin da ya faɗa ya yi gaskiya. Sannan sai suka tambayi wayancan sauran waɗanda raƙuminsu ya ɓata ɗin, ita ce ƙwarai kuwa yadda ya faɗa nan ya yi gaskiya, haƙiƙa wani raƙuminmu ya ɓata a daidai kwari kaza, suna faɗi kwarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yace sai muka ji wani sauti na wani mutum yana kiran mu cewa raƙuminmu yana wuri kaza. Muka je wurin kuma muka tarar da raƙumin muka kama shi. Wannan shi ne abin da Ummu Hani'in take gaba da labari, kuma hadisin Imam Tabarani ya kawo shi a cikin Muzanul Kabir ciki na 24 shafi na 432. Haka nan Imam Zahabi ya kawo shi a cikin Tarihul Islam ciki na 2 shafi na 272. Haka nan Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya ciki na 3 shafi na 108. Haka nan Ibn Sa'adin a cikin Tabaqatul Kubra ciki na 1 shafi na 167. Kuma Ibn Hajar a cikin littafin shi suna Fathul Bari, Ibn Hajar ya faɗi wannan juz'i na 7 shafi na 238. Wannan ita ce Ummu Hani'in ɗan uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Guda ɗaya wacce ta rige daga cikin Hashimawa waɗanda za mu ba da tarihinsu, mataye Hashimawa, akwai jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab Ummul Masayib, wato Zainab bintu Ali radiyallahu anhuma. Yana ce Zainab radiyallahu anha ƴar sayyidina Ali ɗan Abu Talib, jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴar nana Fatima sayyidatu nisa'il alamin, wacce an haife ta ne a garin Madina shekara ta 5 a watan Jumadul Ula, 5 ga watan Jumadul Ula. Ana mata alkunya da Ummul Masayib, wato uwar musibu, domin ta halarci sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa, sannan kuma ta halarci wafatin mahaifiyarta Nana Fatima, sannan kuma ta halarci sanda mahaifinta sai ta Ali ibn Abu Talib yayi shahada, sannan kuma ta halarci sanda dan uwanta Imam Hassan ya rasu, da kuma sanda dan uwan nata daya Imam Hussein shi ma ya koma ga ubangijinsa. Ta rasu ne a ranar 15 ga watan Rajab shekara ta 62 bayan hijirar Ma'aiki alaihi salatu wassalam, a lokacin ta da shekara 58. Wasu sun ce ta rasu ne a birnin Misra, wasu sun ce a Sham, wasu kuma sun ce a garin Madina ta rasu. Ana mata alkunya da Ummul Masayib. Ummul Masayib na da Fatima az-Zahra radiyallahu anha, ta haife ta ne a garin Madina. Mahaifinta sai na Ali ɗan Abu Talib shi ya mata khutba, ya yi kiran sallah a kunnanta na dama, ita da iqama a kunnanta na hagu. Ya kasance farkon sautin da ya ji a duniya shi ne wannan kiran sallah na sayyidina Ali radhiyallahu anhu. To bayan nan, bayan ya mata wannan, sai ya ɗauki ta zai fita da ita, wato yana jujjuya ta haka. Sai Nana Fatima radhiyallahu anha ta tambaye shi wannan suna ka sanya mata, sai ya ce mata ɗai ban isa in riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan sai Nana Ali ya tafi da ita wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya sanya mata suna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ai ni ba zan riga ubangiji na cikin sanya mata suna ba. Nan take ba sai ga Jibrilu alaihi salam ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce mishi, ubangiji ya umarci ka sanya mata suna Zainab. an haife ta ne a shekara ta biyar bayan hijira, wanda na faɗa da farko, duk da Usman bin Tariq sun ce a shekara ta shida ne. Sai na Zainab radiyallahu anha ta taso a cikin kulawa na Ahlul Bait, tsakanin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gidan Sayyidina Ali, dama gidajen kusan gode masu. Mijinta shi ne Sayyidina Abdullahi ɗan Ja'far radiyallahu anhu, wanda ya aure ta ne bayan mazaje da dama sun nemi aurenta, Sayyidina Ali radiyallahu anhu bai ba su ba, sai da ya jira Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhu sai ya kira shi, sai ya sanya shi kawo sadaki, sannan ya ɗaura masa aure da ita, ɗaura mata kyautiya da Ummul Musayyib radiyallahu anha. Akwai ‘yar uwarta mai suna Sayyida Ummu Kulsum, ita ma jikar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, mahaifin Sayyidina Ali dan Abu Talib, kakan da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyarta kuma Nana Fatima radiyallahu anha, mijinta kuma Sayyidina Umar Faruk. Daga baya kuma bayan Sayyidina Umar ya rasu, sai Sayyidina Aunu dan Ja'far dan Abu Talib ya aure ta, ta rasu a Misra, wasu mutum ce a Sham, wasu mutum ce kabarin ta yana Madina. Allah ya kai mu a darasi na gaba, za mu ji kaɗan daga cikin labarin tarihinta, kafin kuma insha Allah sai mu fita daga cikin tarihin Ahlul Bait, kuma mu shiga tarihin sauran matayen sahabbai da wani Allah ya yi. Sun za mu dakata da fatan abin makaranta shi daidai, Allah ya ba mu ladan shi da kuma mu kuskure, Allah ka yafi mana, Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidan shi, Allah ka ba mu ikon koyi da su, Allah ka ƙara mana so da ƙauna da biyayya gare shi da ahlin gidan shi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka ba mu ikon koyi da halaye. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.